ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو لهدي أشرين دغدو غوتن شوال باين هجر المنزن الله صلى الله عليه وسلم لشيكرا دبو وان دي 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 دا شابيو غوتن da 26. Wannan shine majalisin mu na farko wanda zamu fara darasi a cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dangane da wannan darasi zai dauki muqaddima guda biyu. Muqaddima ta farko tana da alaka da abin da ya shafi rayuwar al-Imam al-Bukhari mawallafin wannan littafin, domin yana daga cikin muhimman abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani dangane da duk wani littafi da zai karanta, shine ya san wane ne mawallafin wannan littafin. Sannan abu na biyu kuma, muqaddima ta biyu ita ce muqaddima dangane da shi littafin da za a karanta Al-Adabul Mufrad. Kafin mutum ya karanta littafi, yana cikin muhimman al’amura da suke taimaka ma mutum wurin fahimtar littafi shine ya san littafin a dunƙule. Wannan littafin menene shi? Menene sunan littafin? Menene mawdu'in da littafin yake magana a kai? Sannan kuma menene abin da littafin ya kunsa? Menene kimar littafin a ilimi? Sannan menene abin da ya shafi idan hadisai ne? Menene kimar da darajar hadisan da suke cikin wannan littafin ta ɓangaren inganci da kuma rashin inganci? Sannan waɗannan littattafai ne muhimmai waɗanda aka wallafa dangane da wannan littafin ta ɓangaren sharhin littafin da bayanan abin da yake ciki, ko ɓangaren naƙadi wanda ya shafi littafin? Duka waɗannan suna cikin muhimman al’amura wanda ya kamata ya zama ɗalibin ilimi kafin karanta littafi ya san waɗannan abubuwan, ya fahimce su dangane da littafin. Da haka muqaddimar mu guda biyu, na farko za su shafi waɗannan ɓangarorin guda biyu. Ɓangare na farko rayuwar Imam al-Bukhari, ɓangare na biyu menene wannan littafin na Adabul Mufrad, me matsayin shi, menene kimar shi a wurin malamai, sannan kuma wata irin hidima ya samu daga malaman musulunci daga wallafa shi zuwa yanzu. Sannan ɓangare na uku shine shiga bayani dangane da abin da littafin ya kunsa kai tsaye. Al-Imam al-Bukhari ta ɓangaren rayuwar shi da sunan shi da nasabar shi, ana mai alkunya da Abu Abdullah, shine alkunyar shi. Sunan shi Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba Al-Ju'fi Al-Bukhari. Don haka wannan shine cikakken sunan shi. Daga cikin kakannin shi akwai Bardizba, wanda wannan barjiz ba magana mafi shahara mafi inganci shine haka ake dabbin sunan ibnu barjiz ba kamar yanda al-hafiz ibnu hajar ya faɗa akwai nau'o'i ko nau'in dabbi daban-daban da wasu malamai suke karanta sunan da shi amma dai wannan shine mafi inganci cewa ibnu barjiz ba waɗansu malamai sun ce barjiz ba din sune sunan shi al-ahnaf ce mai barjiz ba din laqabi ne waɗansu kuma suka ce a sunan shi ne barjiz ba al-ahnaf din kuma laqabi ne ake yi mai amma dai yafi shahara da sunan cewa ana kiran shi da sunan barjiz ba kalma ce wanda take ba ta larabci ba kalma ce wanda take a yaren Bukhara ana nufin az-zarra ma'ana manomi shine ma'anar barjiz ba din da haka ma'anar shi shine wanda yake manomi da haka sunan shi barjiz ba sannan kuma ana mai nisba da cewa al-ju'fi al-ju'fi danganta shi da kabilar wannan kabilar amma asali ba dan kabilar bane wala'i ne na musulunci wanda akwai nau'o'in wala guda uku akwai alwala na bauta akwai na yantawa akwai alwala na musulunci wanda ya musulunta a wata kabila sai a kira shi cewa shi ma dan wannan kabilar ne amma a ce maulahu ba wai a matsayin bawa bane aka yanta shi a wannan kabila shi barjiz ba din nan da ake magana akan shi asalin shi ba majusi ne ba musulmi bane sai daga cikin kakannin shi kenan ba majusi ne kuma ba farisi ne ba farisi ne shi kuma ya rayu ya mutu akan addinin su na farisanci bai musulunta ba amma al-mughira wane ne al-mughira ki a cikin nasaba shine kakan baban Imam al-Bukhari kakan baban shi ba kakan shi ba shine al-Mughira da haka shi al-Mughira shine wanda ya musulunta shine wanda ya musulunta a cikin zuriyar dangantakar Imam al-Bukhari ya musulunta a wurin al-Yaman al-Ju'fi a wancan lokacin wanda shine wali ko gwamna na kasar na garin Bukhara ya musulunta a wurin shi da haka ake ce mai al-Ju'fi saboda wancan kakan nasu da ya musulunta a wurin Yaman al-Ju'fi sannan bayan nan sai kakan Imam al-Bukhari din wane ne kakan shi a jerin nasaba shine wa shine Ibrahim kakan Imam al-Bukhari Ibrahim ibn al-Mughira kamar yanda al-Hafiz Ibn Hajar yace lam naqif ala shay'in min tarjamatihi bana iya binciken shi bai samu wani abu da aka yi magana akan shi kakan Imam al-Bukhari ba cewa ga tarihi shi ko ga tarjamar shi ko ga yadda rayuwar shi ta kasance abinda ya samu dai a rayuwa shine shine kakan Imam al-Bukhari wannan ya samu sani ko shahara ta wannan bangaren amma aka ce waye shi ya rayuwar shi take babu wani abu na tarihi da za a iya samu wanda ya shafi rayuwar shi sannan sai mahaifin Imam al-Bukhari shine Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ana mai alkunya da Abul Hasan shine alkunyar shi sannan Imam al-Bukhari kanshi a cikin littafin At-Tarikhul Kabir ya kawo tarjamar shi mahaifin nashi wanda shine Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari yayi tarjamar shi a cikin tarjamar shi yake cewa ra'a Hammad ibn Zaid yusafihu Abdullah ibn al-Mubarak bi kilta yadayhi cewa mahaifin shi ya ga حماد بن زيد معنى يا رايو أزامن حماد بن زيد هرما يا جا حماد بن زيد ينا قيسا واد عبد الله بن المبارك دهنو انشغلاجيو قبات آيا معنى يا جا حماد بن زيد هما يا جا عبد الله بن المبارك ما هي فينشي كينا ددى سوى ونن قبر تاسا متصحيفي أورن ديوى وصل استفن تاريخي سنا كاو سوى عبادة سوى شيبا بي إمام البخاري يا جا حماد بن زيد وصاح عبد الله بن المبارك أما طين شيبا بني مصافها دا عبد الله بن المبارك وأنهم كمان دا ديوى دا جسم محققون سكي سوى تصحيفيني معنر مغنر سوى ياغ حماد بن زيد ينا قيسا واد عبد الله بن المبارك باويشيني يكي قيسا واد عبد الله بن المبارك ثم ذاك ذا مغوصي دا جسم معلمي ترجمة أولاً قبر ذاك جسنا سوى ياغ حماد بن زيد كما يا قيسا دا عبد الله بن المبارك أما أصلي أبن ديكي إمام البخاري يكاو أسن التاريخ الكبير سوى ياغ حماد بن زيد يا قيسا دا عبد الله بن المبارك سنن وسمع مالكا إمام البخاري يسي ما هيفينش يا جي رواية دا قوري إمام مالك معنى أنا أسكن تالبين إمام مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة الإمام ابن حبان أسكن لتافن أسكات شما ياكاو ترجمر مهيفين إمام البخاري إنده سوى يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون ينا رويتو رواية حديثي دا قورن حماد بن زيد هما ينا رواية دا قورن إمام مالك ابن أنس هما مالمي إراكي سنا يو رواية دا قورن شي إسماعيل ابن إبراهيم مهيفن إمام البخاري داك يازم سننيني كينن هما ينا دا قسكن آلبين إنمي واند سني رواية أورن من يمن يم آلمن حديثي na duniya na wannan zamanin idan ya zama yayi riwaya a wurin Hammad ibn Zaid kuma yayi riwaya a wurin Imam Malik ibn Anas yana ya hade da jigajigan jigon riwaya na wannan zamanin kenan Ahmad ibn Hab rahimahullahu ta'ala yana magana akan mahaifin Imam al-Bukhari yana cewa na shiga wurin shi Isma'il ibn Ibrahim a lokacin mutuwar shi lokacin yana rashin lafiya kafin ya rasu na shiga wurin shi sai naji yana cewa la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min shubhati da yake dalibin ilimi ne kuma attajiri ne mutum ne wanda yake dan kasuwa za a iya lissafa shi daga cikin masu kuɗi yana da dukiya da haka yake cewa a cikin dukiya ta gaba ɗaya da na mallaka ban san akwai dirhami kwaya ɗaya na haram ba babu dirhami ko kwaya ɗaya wanda wannan dirhamin na haram ne kai a cikin dukiya ta ma gaba ɗaya ban san akwai dirhami ɗaya wanda yake na shubha ba wani abu wanda za a ce shubha ne kai wannan abin ya halatta ko bai halatta ba yace to duk a dukiyata ba abin da yake na wannan ko na haramu ko na shubha to ba abin da yake cikin dukiyata na irin wannan wannan suna kawo shi akan abin da yake nuni akan tsantseni da yake da shi akan abin da ya shafi neman arziki wanda yayi yana da neman yana da harkar kasuwanci mai yawa kuma yana da dukiya mai yawa amma kuma a ce a dukiyar gaba ɗaya babu wani abu na haram babu wani abu ma na shubha a cikin dukiya shi yasa waɗansu daga cikin malaman tarihi suke cewa wannan yana daga cikin tasiri da yayi albarka a cikin rayuwar Imam al-Bukhari cewa duk abin da aka ciyar da shi aka shayar da shi aka gudanar da rayuwar shi da shi dukiya ce ta halal tsantsa babu haram a cikin ta daka ya kasance mutum ne mai tsantseni kuma ya rasu ya bar dukiya mai yawa wannan dukiyar ta sa mahaifiyar shi ta tsayu akan ta ta gudanar da rayuwar Imam al-Bukhari a wurin neman ilimi shi yasa bai samu matsala ta dukiya a babin neman ilimi ba saboda abin da mahaifin shi ya bari na dukiya da kuma mahaifiyar shi ta tsayu akai kasancewar ta ita ma baiwar Allah sai salihah wadda ta shahara da ibada ta shahara da ayyuka na alkhairi da haka sai zama ta gina danta a irin wannan tsarin da wannan yanayin wannan a takaice sune silsila na iyayen Imam al-Bukhari wadanda sune tsatsan da ya fito daga ciki an haifi Imam al-Bukhari rahimahullah kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya gafarta mishi yake cewa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki babu saɓani a wurin malaman tarihi akan cewa an haifi Imam al-Bukhari ne a ranar Juma'a bayan sallar Juma'a a 13 ga watan Shawwal irin wannan watan da muke ciki 13 ga wata a shekara ta 194 bayan hijira shekara ta 194 bayan hijira wannan dukkan malamai tarjuma sun yi ittifaki akan cewa a wannan lokacin aka haifi Imam al-Bukhari a ranar Juma'a bayan sallar Juma'a 13 ga watan Shawwal shekara ta 194 a bayan hijira wannan shine abinda Imam an-Nawawi ya nakalto ittifakin malamai akai a cikin muqaddimar shi ta sharihin sahih al-Bukhari Imam an-Nawawi yana da sharihi na sahih al-Bukhari wanda ya fara yin shi wanda an buga muqaddimar sharihin wanda ya kunshi bayani akan tarihin Imam al-Bukhari da kuma bayani akan littafin sahih al-Bukhari banda sharihin sahih Muslim da yake da shi kaka wasu bayanai da yawa zamu ji su a cikin wannan tarjumar da yawan su suna cikin wannan muqaddimar ta Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an haife shi a garin Bukhara a wannan tarihin da ya gabata garin Bukhara anan aka haife shi kuma anan ya taso dan haka da garin ake danganta shi ake mai al-Bukhari saboda an haife shi a Bukhara shi kuma garin Bukhara tana daga cikin manya-manyan biranen yankin da ake ce mai Mawara an-Nahar Mawara an-Nahar in an tsallake kogi daga Iraki garuruwan da suke wannan yankin sune ake ce musu Mawara an-Nahar ma'ana garuruwan da suke yankin kasar Khurasan ta wancan lokacin a muqaddimar sharh usulul i'tiqad mun ji wannan wayanci ne ake ce ma Khurasan wayanna kasashe ne yanzu suka hadu a wannan yankin na Khurasan da haka a wannan yankin anan ne garin Bukhara yake gari ne kuma wanda yake cike da manya-manyan malamai na fiqh da malaman hadisi a wannan zamanin da haka akwai manya-manyan malaman hadisi akwai manya-manyan malaman fiqh a yankin wanda wannan yankin shine yankin sa al-Imam Ishaq ibn Rahawai da sauran ma malamai da suka kware a fannoni na ilimi kamar wanda suka kware a bangaren kimiyya da sauran su irin su Ibn Sina da makamantan su duka da ƴan wannan yankin ne na Bukhara da haka anan aka haife shi anan ya taso kuma ya taso a inda malamai suke wadatattun malamai na bangarorin ilimi daban-daban da haka yanzu yankin Bukhara din yana bangaren da ake kira da suna al-Asa ake kira da suna Asiya al-Wusta yankin Asiya ta tsakiya kenan a yanzu wanda a yanzu a garin Bukhara yana cikin kasar Uzbekistan kenan a cikin Uzbekistan yana cikin manya-manyan biranen Uzbekistan guda biyar garin Bukhara yana ciki da haka a gari ne wanda yake shahararre da daddan gari wanda yake dauke da wurare na tarihi na tsawon lokaci. Sannan gari ne wanda sun shiga an bude garin a matsayin gari na musulunci tun da dadewa a zamanin khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, lokacin da ya tura tawaga ta mayaka da suka tsallaka wannan yankin kogin Iraki, aka fara shigar da kasashen zuwa garin zuwa musulunci a wannan zamanin. Anan ne aka yi sulhu da garin Bukhara. Ba a yaƙi su sun zama daula ta musulunci ba, amma dai an yi sulhu da su a wancan lokacin a ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin kwamandojin musulunci na zamanin. Daga baya kuma a lokacin Al-Walid ibn Abdul Malik, lokacin da aka tura Utaiba ibn Muslim Al-Bahili, wannan shahararren kwamandan na musulunci wanda ya buɗe aksarin ƙasashen da suke wannan yankin, a wannan lokacin ne aka yaƙi garin Bukhara, aka dawo da shi ƙarƙashin yankin musulunci a shekara ta 90 daidai bayan hijira. A nan ne garin ya zama gari na musulunci, daula ta musulunci. Wannan ɓangaren haihuwar Imamul Bukhari da kuma garin da ya taso kenan. Sai ɓangaren rayuwar shi ta ilimi da kuma neman ilimin da ya yi bayan tasowar shi. Imamul Bukhari ya fara neman ilimi tun yana ɗan yaro ƙarami. Tun da ya taso ne akan hanyar neman ilimi. Yana faɗa dangane da kanshi, yana ba da labari akan karan kanshi, wata kissa da ta faru da shi. Yana cewa ya je majalisin ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan lokacin Ad-Dakhili. Ya je majalisin shi, ya zauna yana sauraron hadisi. Sai shi malamin ya zo yana karantar da, yana ba da karatun hadisi. Da ya zo yana karanta hadisi, sai ya kawo wani isnadi. Yake cewa Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Imamul Bukhari ya ce, sai na ce mai, inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Ya ce, ai, Abu Zubair baya riwaya daga wurin Ibrahim. Ana wannan isnadin da malam ya kawo cewa Abu Zubair daga Ibrahim, kamar ba haka ba ne. Sai Imamul Bukhari ya ce, sai ya daka min tsawa a wurin. Sai yake cewa, bayan ya yi min tsawa, sai Imamul Bukhari ya ce, sai na ce mai, malam irji ilal asl, ko za ka koma asalin littafinka na riwaya, ka je ka duba ka gani. Domin duk malamin hadisi yana da asal da yake da shi na riwayoyin shi, wanda daga wannan asal ɗin ne yake karantar da mutane. Ya ce, to sai ya dakhili, sai ya tashi, sai ya shiga cikin gida. Ma'ana ya koma ya je ya duba asalin littafin shi, sai ya dawo. Ya ce, da ya dawo sai ya shigo, sai ya zo ya ce min, kaifa huwa ya gulam. Ya ce, kai wannan yaron ya abin yake, tunda ka ce ba Abu Zubair an Ibrahim ba ne, ya yake, me yadda asalin isnadin yake? Sai Imamul Bukhari ya ce, sai na ce mai, huwa Az-Zubair ibn Adi an Ibrahim. Isnadin Zubair ibn Adi ne, ba Abu Zubair ba ne, daga Ibrahim al-Naka'i, sannan zuwa ci gaba da isnadin. Sai Imamul Bukhari ya ce, fa akhadha al-qalama min yadi. Sai Ad-Dakhili ya karɓi alƙalami a hannuna, sai ya gyara takaddar da take hannun shi, ya gyara wannan abin da Imamul Bukhari ya gyara mishi. Wa qala, ya ce min, ya ce, sadaqta, gaskiya ne abin da ka faɗa, shi ne daidai yadda ka ce ɗin, haka yake. ana yaji ya tabbatar a asl din shi ya ga abin da yayi fadadin kuskure ne abin da Imam al-Bukhari ya fada shine daidai bayan Imam al-Bukhari ya fadi wannan labarin sai suka tambaye shi suka ce ibnu kam anta hina id a lokacin shekarar ka nawa lokacin da wannan abin ya faru sai Imam al-Bukhari yake cewa a lokacin ibnu 10 sana lokacin shekara ta 10 ina shekara 10 a duniya wannan abin ya faru yana shekara 10 ya haddasa asanid na hadisai yana sanin in an kawo riwaya wane bai taba yin riwaya a wurin wane ba ka ce wane an wane ya san ba haka bane yace to a lokacin shekara ta 10 a duniya har ina yau ya ci gaba da ba su labari yana cewa lokacin da na kai shekara 16 sana lokacin da na kai shekara 16 kuntu qad hafiztu kutub ibn al-mubarak wa waqi' wa araftu kalam haula lokacin da na kai shekara 16 a duniya to na riga na haddata dukkan littattafan al-imam abdullahi ibn al-mubarak Abdullah ibn al-Mubarak yana da littattafai na riwayoyi da ya rubuta a bangarori daban-daban. Yana da kitabul zuhud, yana da kitabul manasik, yana da littattafai da ya rubuta na riwayoyi. Yace ina dan shekara 16 dukkan waɗannan littattafan na Ibn al-Mubarak na haddace su. Sannan littattafan al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah al-Jami' da al-Imam Waqi' yake da shi. Shi ma na haddace littattafan Waqi' Ibn al-Jarrah. Sannan kuma wa kalama haula maganganu na fiqh na makarantar al-Imam Abu Hanifa su ma din na haddace su a wannan masail na fiqh na mazhabin Imam Abu Hanifa su ma duka na haddace su a lokacin duka ina dan shekara 16 a duniya yace daga nan ne thumma kharajtu ma'a ummi wa akhi ahmad ila al-hajj ko ila makka daga nan ne sai muka fita da ni da mahaifiyata da kuma dan uwana ahmad sai muka tafi makka zamu je mu yi aikin hajji da haka da muka je aikin hajji lokacin imam al-bukhari yana dan shekara 16 bayan an gama aikin hajji sai imam al-bukhari ya ce wa raja'a akhi biha dan uwana ahmad sai ya dawo da mahaifiyar mu zuwa Bukhara wa takallaftu ana fi talab alhadith ni kuma sai na zauna na ci gaba da neman ilimin hadisi a Hijaz yana kewayawa tsakanin Makka da Madina ya zauna tsawon shekara 6 a wannan yankin yana daukan ilimi a wurin malamai na wannan zamanin bayan nan har ila yau Imam al-Bukhari yana cewa lokacin da na kai shekara 18 a duniya a lokacin na fara rubuta qadaya sahaba wa tabi'i duk wasu mas'aloli na fiqhun sahabbai da fiqhun tabi'ai to na fara bibiyar su ina rubutawa duk wata fatawa ta wani sahabi da wata mas'ala da wani sahabi ne mutunci a kanta da ke wata mas'ala ne da aikata da aikata wurin ta da ai da wata ilimi to a lokacin duka na bi na wallafa waɗannan ɓangarorin na ilimi fiqhun sahabbai da kuma fiqhun tabi'ai ya ce wannan abin ya faru ne ayyamu Ubaidillah ibn Musa a zamanin babban malamin hadisi na duniya al-Imam Ubaidillah ibn Musa a wannan lokacin ne na yi wannan aikin bayan nan kuma sai ya ce wa sannaftu kitab at-tarikh idzat inda qabri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi layali al-muqmira daga nan kuma sai na wallafa littafin at-tarikh al-kabir wanda yana cikin muhimman littattafan Imam al-Bukhari bayan as-sahih wanda yake da alaka da marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda zai zo a gaba a bangaren abin da ya shafi littattafan shi ya tattara duk wani mutum wanda yake cikin wani isnadi na hadisi da aka taba rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga sahabbai har zuwa zamanin Imam al-Bukhari kowane mutum zai fadi shi wane ne wane an haife shi a wuri kaza ya rayu a wuri kaza ya mutu a wuri kaza ya tattara sama da mutum 40,000 a cikin at-tarihul kabir daga duk wani mutum da yake kewayawa a cikin isnadi ya san shi ya san wane ne shi daga ya wallafa wannan at-tarihul kabir din tun wancan zamanin tun kabe kai shekara 20 a duniya ba sannan har ila yau Imam al-Bukhari yana bada labari duka waɗannan kissocin suna bada irin yadda ya fara neman ilimi tun yana karami yana cewa ina tafiya majalisan malaman fiqh a garin Marwa a wancan zamanin domin su ne suke kusanci da su a da garin Bukhara yace to ina bibiyan majalisai na malaman fiqh a lokacin a lokacin kuma ina yaro dan karami yace ina zuwa majalisin wa astahi an usallima alaihim ina ma jin kunyar in zo in yi sallama ga malami saboda nayi dan karami da yawa sai dai in zo majalisi in zauna ina sauraron abin da ake fada yace har wata rana wani daga cikin mazauna majalisi daga cikin malamai yake tambaya ta ya ganni dan karami yana mun wasa yana cewa kai yaro yau hadisi nawa ka rubuta sai yake cewa sai na ce mai isnain na ce hadisi biyu na rubuta yace sai suka dinga min dariya suna ta dariya yace to sai wani daga cikin majalisin sai yake cewa kada ku rinka yi ma wannan yaron dariya yace wata in kuna yi mai dariya zai yi wata rana kuma yazo shi zai rinka yi muku dariya yace ina tuna wannan kissa ina tuna wannan abin da ya faru wannan duka yana nuna mana yana naci neman ilimi yana dan karamin yaro yana shiga cikin manyan malamai yana bibiyar manyan majalisai na ilimi yana neman ilimi tare da su wannan kissar al-Imam al-Zahabi ya kawo ta a cikin siyar wa alamin nubala sannan bayan wannan yawo da yayi yana yawo a cikin malaman garin su da wanda ya samu a inda yake da gefan garin su to daga nan kuma ya fita zuwa duniyar ilimi Imam al-Bukhari yana cewa daqaltu ash-shama wa misra wal jazira marratayn na tafi kasar sham haka na tafi kasar misra haka na tafi yankin aljazira shine jaziratu ibn umar na shiga wayannan garuruwa gaba daya marratayn duka so biyu inje in yi neman ilimi na tsawon lokaci in dawo in kuma sake komawa cewa mutum malami a wancan zamanin ya je kasa daban-daban so biyu wannan yana nuna tsananin hirsin shi a wurin neman ilimi domin ka yi shiri ka samu guziri ka tashi daga wannan yankin na mawara an-nahar ka tafi misra ko ka tafi sham dan neman ilimi to yana buƙatar wani shiri wanda ba ka dan ba tafiya sai ta tsawon watanni kafin ka je inda zaka je sannan ka je ka zauna ka rayu ka neman ilimi sannan ka sake dawowa tafiya ta tsawon watanni kafin ka dawo inda kake yace wayannan garuruwan gaba daya na je su har su biyu ba su daya ba sannan yace na shiga Basra na je yankin Basra na nemi ilimi har su hudu ina zuwa garin Basra ina dawowa ina sake komawa sannan bayan Basra yace wa aqamtu bil Hijaz 6 awa na zauna a yankin Hijaz Makka da Madina nayi shekara 6 anan ina neman ilimi sannan bayan haka يتي ولا أختي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثي أما أنا مغانا لغارون كوفة دا غارون بغداد يتي توبان سنسونا ونجي كوفة دا بغداد بتاردة تعلبان حديثي ورني من إلمان حديث ونن أددي با إياكا ban san so nawa na shiga Baghdad ba ban san so nawa na shiga Kufa ba a wata riwayar da aka rawaito a wurin shi yana cewa dakhaltu Baghdad 8 marrat na shiga Baghdad har so 8 ina zuwa Baghdad neman ilimi ba so eh ba ba biyu ba ba uku ba yake cewa akwai shigar da nayi dukkan wannan zuwan da nake yi so takwas kowace daga ciki in na shiga sai na zauna da Imam Ahmad ibn Hanbal sai nayi karatu a wurin Imam Ahmad ibn Hanbal da aka so takwas din nan duk zuwa sai yayi dalibta a wurin Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa karshen zuwa na da na haɗu da Imam Ahmad yayi ban kwana da ni yake cewa ka bar neman ilimi ka koma ka je ka zauna a Khurasan ka ci gaba da karantarwa yace shine karshen wasiyar da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yayi min karshen rabuwan mu da shi kenan yace a wannan lokacin har izuwa yanzu ina tuno wannan maganar ta Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kwakwalwata wannan shi ma الإمام السبكي يكاو ونن بيان أتكن لتافن طبقات الشافعية هار إلى يو دقا تكن أبن ديكي نوني أكن زابر ديكي دي إتدك قرفن زوتي يا أورن نيمي إلمي قال بيشي ببا دقا تكن من ين آلبان إمام البخاري محمد ابن يوسف الفربري ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito sahihul bukhari zamu ji ana cewa riwayar al-firabri to wannan ɗalibin yana bada labari yana cewa na kasance wata rana tare da imamul bukhari a gidan imamul bukhari ana ina tare da shi na kwana tare da shi a gida yace wata rana da daddare mana wani lokaci wani dalili ya sa na kwana tare da Imam al-Bukhari a gida yace to a dare daya Imam al-Bukhari yana kwanci yana bacci yace na irga Imam al-Bukhari ya tashi ya farka ya dauko abin kyastawa da kunna wuta ya kyasta wuta ya kunna fitila a cikin wannan daren yace na irga har su 18 Imam al-Bukhari yana tashi yana kunna wuta ya dauko littafi yayi wani abu ya rufe ya kashe ya koma ya kwanta yace a dare ɗaya sai da na irga 18 Imam al-Bukhari yana yin haka ana yana kwanta yana bacci idan wani abu ya zo mai a cikin kwakwalwa a cikin tunanin shi na ilimi to sai ya tashi ko ya rubuta ko ya gyara ko ya yi wani abu a cikin littafi to haka kuma bayan wannan an rawaito da daga Muhammad ibn Abi Hatim wanda ake mai laqabi da Warraqul Bukhari zaka iya ce mai kaman sakataren Imam al-Bukhari kenan Muhammad ibn Abi Hatim ba wancan al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi ba wannan Muhammad ibn Abi Hatim Warraqul Bukhari yana cewa Imam al-Bukhari ya kasance duk lokacin da muka yi tafiya da shi kwana wuri ɗaya yana haɗa mu da shi yake cewa ina kasancewa duk lokacin da Imam al-Bukhari yake bacci da daddare ina irga yana tashi a cikin dare ya kunna wuta ya yi wani abu yace ina irga so 15 zuwa 20 a dare daya ma'ana wannan ba wai lokaci ɗaya bane kawai idan ɗabi'ar Imam al-Bukhari bacci da dare baya hana shi abin da ya shafi ilimi a cikin dare zai farka amma ba zai bar abin da ya shafi ilimi ba yace to ina irgawa a daren Imam al-Bukhari ina irga daga 15 zuwa 20 a kowane dare ya tashi ya farka ya kyasta abin kyastawa mun san yadda ake yi a hura wuta a wannan lokaci ba wai a shana ce zaka dauka kawai ka kyasta ka samu wuta kai aiki da ita ba amma zai tashi ya kunna wuta ya buɗe fitila ya sa yayi abin da zai yi ya koma ya kwanta ma'ana aƙalla kusan kowace awa sai ya farka cikin dare yayi wani abu na ilimi a ciki to wannan duka yana nuna irin wadayin da yake da shi a babin ilimi bayan kuma cewa ya taso tunda ya taso rayuwar shi ta bude ido ne ya same shi a cikin ilimi da kuma neman ilimi wannan ita ma kissar ta Muhammad ibn Abi Hatim al-Imam an-Nawawi ya kawo ta a cikin waccan muqaddimar ta sharhin sahih al-Bukhari haka kuma as-Subki a cikin tabaqat ash-Shafi'iyya ya kawo wannan kissa idan muka kalli rayuwar shi da irin yadda yake da himma a neman ilimi waye ya kamata a ce yana da irin wannan natin galibi wanda yake da irin wannan natin wanda kwakwalwar shi ba ta aikin da ya kamata wanda kwakwalwar shi ba ta da ƙarfin gaske shine zaka ga yana irin wannan wahalar saboda kwakwalwar ta rike abin da yake ne amma kuma duk da haka Imam al-Bukhari yana daga cikin mutanen da suke aya ne a duniya tun daga zamanin shi har zuwa yanzu idan ana ba da misalin mutane waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su kwakwalwa ta haddace abu a duniya to dole sai an sa Imam al-Bukhari a ciki daga lokacin shi zuwa yanzu ba wani zamani da za a ce za a lissafa masu haddar kwakwalwa ta duniya wanda Imam al-Bukhari ba zai shiga ba al-Muhammad ibn Abi Hatim shi ne warraq al-Bukhari ya suna tattaunawa wata rana suna labari suna cewa muna fita mu tafi majalisai na malamai na neman ilimi Imam al-Bukhari yana fita tare da mu yana bin mu muna tafiya tare muna zuwa majalisin hadisi ana riwayar hadisi sai ce a lokacin Imam al-Bukhari yana dan yaro dan karami sai ce to muna tafiya a haka kullun har sai da muka yi kwana da kwanaki muka dauki tsawon kwanaki muna zuwa majalisin sauraron hadisi a wancan zamanin ya ake riwayar hadisi malami zai zo ya zauna ɗalibai za su zo su taru kowa da tawada da alƙalami da takardar rubutu malami na karantawa kowa na rubutawa gwargwadon abin da ka iya rubutawa gwargwadon abin da ka samu na ilimi a wannan rana ya ce to mun je majalisi mun zauna kowa ana faɗan hadisi yana rubutawa amma kuma Imam al-Bukhari shi baya zuwa da takarda yana rubutawa ya ce da muka ga an yi kwanaki a haka sai muka zo muna mai faɗa nan yaran zai rinka zuwa ma'ana me amfanin zuwanka majalisi kullum za ka zo sai dai ka zo ka zauna kawai a yi karatu ka tashi ba alƙalami ba tawada ba takardar rubutu sai Imam al-Bukhari yake cewa innakuma qad aktartuma alayya yace wannan tunda abin yayi yawa kuna ta damuna da magana sai yace to abinda za a yi yanzu ku kawo min abubuwan da kuka rubuta gaba daya ku tattaro abubuwan da kuka rubuta a majalisan didda muke zuwa, ku tattaro su ku zo da su. Shi Hashim ibn Isma'il yake cewa a lokacin abinda muka rubuta zada ala 15,000 hadith, ya kai isnadin hadisi 15,000. 15,000 ya wuce 15,000. Yace da muka zo kowa ya dauko abubuwan da muka ya rubuta, muka zo muka zauna, yace fa qara'aha kullaha ala zahri qalbi, sai ya karanta mana tun daga farko har ƙarshe duk abin da muka rubuta na kwanakin nan gaba ɗayansu, sai ya maimaita mana ya karanta dukkan abin da muka karanta na waɗannan kwanakin duka, ya haddace su a cikin ƙwaƙwalwar shi. Yace har sai da muka koma nu hakimu kutubana min hifzihi, muna gyara kurakuran da muke da shi na rubutu a littattafanmu daga hajjar Imam al-Bukhari. Yace da muka ga haka, muka ga abin da ya faru, a lokacin ne muka gane cewa sai yake cewa yanzu kuna gani zan zo in ta zama ne ina ɓata lokacina a banza, mana akwai abin da na taka ba, a banza nake zuwa kawai in zo in zauna kawai a yi karatu in tashi in tafi ba. Yace to daga nan ne sai muka gane cewa annahu la yataqaddamuhu ahad, muka gane ba wanda ya isa ya shiga gaban Imam al-Bukhari a wannan babin, an gama, da haka ya riga ya gama kenan. Shi yasa za mu ga wannan kissar al-Imam Khatib al-Baghdadi a cikin tarihu Baghdad da Imam an-Nawawi a muqaddimar sharhin Bukhari da Subki a tabaqat ash-Shafi'iyya da Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Hudas Sari muqaddimar Fathul Bari, duka sun kawo wannan kissar da kuma abin da ya faru. Shi yasa zaka ga duk irin majalisi zaka ga akwai irin su Imam al-Bukhari, ko wanda ka ganshi a zauna ba takarda ba biro ba komai, to irin su ne wannan. Nan da kwana uku in ka zo ka ce musu me aka yi, zaka ji tilawar abinda duk ya faru a majalisi, sun riga sun yi rikodin sun ɗauke a ƙwaƙwalwa. Har ila yau Muhammad ibn Abi Hatim Warraq al-Bukhari yana cewa naji Sulaim ibn Mujahid rahimahullahu ta'ala yana cewa, Sulaim ibn Mujahid yace naje wurin babban malami Muhammad ibn Sallam al-Bikandi, ina zauna a majalisin ina zuwa wurin kai, sai Muhammad ibn Sallam yake ce min, yace da ka zo ɗazun nan, yace da ka ga wani yaro mai ban mamaki, yace da ka ga yaro wanda ya haddata hadisi 70,000, yace da ɗazun nan ka zo da ka ga wannan yaro, ma'ana yanzu nan ya bar nan. Muhammad ibn Sallam al-Bikandi ya ga Imam al-Bukhari kuma ya ji abinda Imam al-Bukhari yake ɗauke da shi, da haka yana Sulaim ibn Mujahid yana shigowa sai yake ba shi labari, yace da ɗazun nan ka shigo da ka ga wani yaro wanda yana haddace da hadisan manzon Allah 70,000, yace sai na fita da sauri na bi hanya ina bibiyar hanya ko zan ga yaron, mana wannan ai abin a nemo shi ne a ganshi, an baka labari baka ga wani irin wannan mutumin ba, kuma an ce yanzu nan ya fita ai baka ga ta zama ba, sai ka tashi ka je ka nema shi kai ma ka tabbatar da abin da ka ji labari. Yace sai na fita na ba hanya ina neman shi wannan yaron da aka ce mu, yace sai na je na same shi na tsayar da shi na ce kai ne aka ce ka haddasa hadisi 70,000, yace sai ya ce min na'am wa akthar, yace eh ni ne sama ma da 70,000, ba 70,000 bane kawai. sai yake ce ma yake ƙara faɗa mai yace bazan kuma kawo maka wani hadisi daga sahabi ko tabi'i daga cikin tabi'ai ba illa arabtu maulida aktharahum wa wafatahum wa masakinahum yace duk wanda zan kawo ma hadisin shi in dai sahabi ne ko tabi'i aktharun su sai na faɗa maka yaushe aka haife shi kuma yaushe ya mutu na san tarihin haihuwar shi kuma na san tarihin mutuwar shi sannan yace kuma ba wani hadisi da nake rawaitowa daga wani sahabi ko tabi'i rawaito wata magana ta sahabi ko wata magana ta tabi'i sai ya zama ina da wani abu da na haddace na aya alqur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karfafar wannan maganar da na rawaito ana jin maganar da zan rawaito ta sahabbai ko tabi'ai to ina da shahid daga ayar alqur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan duka ana maganar wane ne ana maganar wani yaro yanzu da ya fita wani yaro da ya fita yanzu wanda yake dauke da wannan ilimin a wancan lokacin daka wannan shine abinda Imam al-Bukhari ya faɗa ma Sulaim ibn Mujahid bayan ya bi shi ya nemi tabbatar da wannan labarin da yake haka kuma kissar Imam al-Bukhari wadda al-Imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin littafin Tarihu Baghdad wannan kissar shahararriya wadda ake yawan kawo ta don nuna irin hajjar ƙwaƙwalwa da Allah ya ba Imam al-Bukhari lokacin da Imam al-Bukhari ya je garin Baghdad kafin garin Baghdad labarin shi ya riga da ma ya faɗa duniyar ilimi ta wancan zamanin duk inda ake magana ana labarin wani mutum mai hajja wanda Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa ta hajja lokacin da malaman hadisi suka ji cewa ga Imam al-Bukhari nan zai zo Baghdad sai aka yi shiri na gwaji akwai hanyoyin da malaman hadisi suke bi da jarraba hajjar mutum da gano cewa hajjar nan gaske ce ko ba ta gaske ba ce daga kafin Imam al-Bukhari ya zo sai suka tattali ɗalibai mutum goma ƙwararrun mutane guda goma kowanne aka ba shi hadisi guda goma ya riƙe waɗannan hadisan guda goma cewa idan ya zo kowa zai mai gwaji da waɗannan hadisan guda goma hadisai nawa kenan hadisai ɗari da haka aka zo aka zauna a majalisi ga babban malamin hadisi ya zo aka taru ɗaliban ilimi suka cika da malamai da ɗalibai da haka bayan an zauna sai ɗalibi na farko ya tashi ya ce zai tambayoyi akan hadisai sai kawo hadisi haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaza sai ya faɗa hadisi sai Imam al-Bukhari ya ce ban san wannan hadisin ba sai kawo hadisi na biyu asalin hadisan suna kawo su ba yanda suke ba isnadin wancan hadisin sai a cire shi sai a sa a jikin matanin wancan hadisin sai a cire matanin wancan hadisin sai a sa a jikin wancan isnadin to haka duka goman kowa ya duya nashi da haka in ya tashi ya kawo hadisi ga isnadi da ya sani amma matanin da ya sani ba na wannan isnadin bane sai sai ban sani ba sai a wuce sai ya gama goman shi duka ba wanda ya sani a ciki sai wani ya tashi haka ana ta salati wannan shine Imam al-Bukhari da ake cewa zai zo haddace nan ilim hadisan kenan da ake magana ya haddace komai wancan ma ya tashi ya kawo nashi Imam al-Bukhari ya ce ban sani ba sai da aka gama goman nan gaba daya masu tsaye gumi wannan ya rada ma wannan wannan ya rada ma wannan ana yi hadisi 100 bai san ko daya a ciki ba ana cewa amirul mu'minin fil hadis sai da aka gama gaba daya sai Imam al-Bukhari sai ya koma ya ce kai na farko da ka kawo hadisi ka kawo hadisi ka ce haddathana fulan haddathana fulan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza ya ce wannan hadisin da ka kawo ba haka yake ba isnadin shi shine kaza da kaza da kaza ga matanni shi haka ya bi daya guda goma ka ga yadda suke yabo wancan guda goma sai da mai da waɗannan hadisan gaba daya guda 100 a yadda suke yace ga yadda suke mu abun mamakin anan wanda ya ƙara ruda kowa a wurin shine ba gyara wanda Imam al-Bukhari yayi ba ba shine abun mamaki ba dama ya san su a daidai din ayi ya haddace su ya akai da suka karanta wannan hadisan guda 100 a ba daidai ba a wannan lokacin ya haddace su a ba daidai din ba yazo ya maimaita su ba daidai din ba kuma yayi da daidai din shine abin da yafi kowa ban mamaki a ciki daga shine abin da ya ruda mutanen Baghdad gaba daya ba wai jara wanda yayi ya fadi daidai shine abin mamaki ba ana wannan da aka karanta ba daidai ba guda 100 a lokacin duka ya haddace su a yanda aka karanta to wannan duka yana nuni akan irin kaifin kwakwalwa da basira da Allah madaukakin sarki ya ba wa Imam al-Bukhari banda wancan nasin da yake da shi a babin neman ilimi kuma ya hada abun biyu wanda galibi ba sa haduwa mutumin da yake da kaifin kwakwalwa da kaifin basira zai wahala ka ganshi kuma mai nasi wanda kuma yake da nasi shi kuma zai wahala ka ganshi da kaifin kwakwalwa da kaifin basira to ana hada waɗannan abubuwan guda biyu a mutum daya to shi kenan ba a iya kama shi ya samu ga kaifin kwakwalwa ga kuma naci to shi kenan ya tsere ma kowa to shine abinda Allah madaukakin sarki ya azurta Imam al-Bukhari da shi wannan isar kamar yanda nace Imam al-Khatib al-Baghdadi a tarihu Baghdad ya kawo ta haka al-Hafiz al-Mizzi a cikin Tahdhib al-Kamal haka kuma al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Hudastari muqaddimar sharhin Fath al-Bari da Imam az-Zahabi a cikin Siyar wa Alam al-Nubala da As-Subki a cikin Tabaqat ash-Shafi'iyya sannan ba wai nasin ne mai ilimi kawai da kuma haddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba malamai suna rawaito irin yadda yake da naci a wurin abin da ya shafi ibada yana cikin abubuwan da yake lazimta a rayuwar shi kamar yanda Muhammad ibn Abi Hatim al-Warra yake fada yana cewa dukkan dare na duniya sai Imam al-Bukhari ya yi qiyamul layli raka'a 12 zaka'a 13 baya fashin wannan qiyamul layli a kowane dare sai ya tashi yayi har yake cewa idan Imam al-Bukhari ya tashi zai yi sallah ko zai yi wani abu cikin dare kana la yuqizuni baya tayar da ni ni ya kamata ya tayar aiko a matsayin shi na kadimin shi a kawo mai abin alwala a kawo mai kaza a kawo mai kaza yace baya tashi na yace sai na tambaye shi nace me yasa kullun wayannan abubuwan duk kai kake yi da kanka baka tashi na sai yake ce min anta shab wala ufsidu alayka nawm yace kai saurayi ne bana so in bata maka baccinka bana so baccin ka ya rinka samun matsala a matsayin ka na matashi saurayi shine lokacin ka daga bana so in rinka tashin ka saboda wannan daga wannan ita ma kissar as-subki a tabaqatu shafi'iyya da kuma ibn hajar a hudas sari duk sun kawo ta sannan daga cikin abin da yake nuna ibadar shi imam al-bukhari yana cewa na zauna a garin basra zamana a garin basra yace nayi shekara 5 a basra ina neman ilimi kuma ina rubuta littattafaina shekara 5 a basra yace to amma wannan shekara 5 din kowace shekara sai naje nayi aikin haji in je maka in yi aikin haji sannan sai in juyo in dawo garin basra in ci gaba da zama daga tsawon shekara 5 din nan na yi haji guda 5 kenan a garin basra sai yake cewa wa ana arzu annallaha tabaraka wa ta'ala yubariku lil muslimina fi hadhihi al musannafa ina roƙon Allah Allah ya sanya ma al'ummar musulmi albarka a cikin waɗannan littattafan da ya yi wannan zauna a cikin shekara ɗaya ya ce duka na yi ina kuma fatan ina roƙon Allah Allah ya sanya albarka a cikin littattafan haka kuma Allah ya albarkaci littattafan shi gaba ɗaya da ya wallafa wannan kissar Imam an-Nawawi ya kawo a cikin muqaddimar sharhin sahih al-Bukhari kana har ila yau daga cikin tsantsenin Imam al-Bukhari da kuma yanda yake da taka tsantsan a al'amura na mu'amala da rayuwa Bakar ibn Munir ya rawaito daga Imam al-Bukhari cewa naji Imam al-Bukhari yana cewa inni la arzu an alqa Allah wa la yuhasibuni anni irtabtu ahadan yace ina fatan in hadu da Allah bana al-qiyama Allah ba zai yi min hisabi akan na taba yin gulmar wani mutum daya a rayuwata ba yace haka nake fatan in hadu da Allah ana ban taba yin gulmar wani mutum a rayuwata ba haka kuma ina fatan in hadu da Allah a cikin hisabi ba ni da wani abu na hisabi da za a yi min akan nayi gulmar wani mutum Imam Hafiz Ibn Hajar ya kawo wannan maganar a cikin Hudas Sari haka kuma al-Imam Az-Zahabi a Siyaru Alamin Nubala har ila yau shi Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq ya rawaito daga Imam al-Bukhari din yana cewa naji Imam al-Bukhari da kunni na yana fada yana cewa maghtabtu ahadan qattu mundu alimtu anna al-ghibata haram yace tunda na san cewa ghiba gulma haramun ce ban taba yin gulmar wani mutum ba a rayuwata tun daga lokacin da na san cewa gulma haramun ce har zuwa lokacin da yake magana yace bai taba yin gulmar wani mutum ba yasa yake fadan cewa yana fatan ya hadu da Allah babu hisabin gulma ta wani dan adam a cikin littafin shi yana daga cikin tsantsenin shi shine gwamnan garin Bukhara na wancan lokacin ya turo zuwa wurin Imam al-Bukhari to yana so Imam al-Bukhari yazo da littafin sahih al-Jami'u as-Sahih sannan yazo da littafin at-Tarikh al-Kabir yana so yayi riwayar wannan littafin daga wurin Imam al-Bukhari a wata riwayar kuma yana so a ba a karantar da ƴaƴan shi waɗannan littattafan da wannan ɗan saƙon na sarki ya zo sai Imam al-Bukhari yake cewa ana la udhilla al-ilma wa la ahmiluhu ila abwabin nas yace ni bana kaskantar da ilimi ba na daukan ilimi in bi gidajen mutane da ilimi da haka ba na kaskantar da ilimi da wannan nau'in in dauki ilimi in bi shi gida da haka wannan kaskantar da ilimi ne dan haka yace idan sarki yana buƙatar wannan ilimin to a fada mai yazo masallaci inda ake karantar da mutane ko kuma yazo gidana yazo ya nemi riwayar ilimi a wurina idan wannan yayi mai idan kuma bai yi mai ba to a fada mai shine sarki in ya ga dama ya hana ni karantarwa sai zama ina da uzuri a wurin Allah ranar alkiyama ba koya ilimi nayi ba hana ni karantar da ilimi akai da haka wannan shine ka'idar ba zan samu kaina a matsayin mai koya ilimi ba domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tambaye shi akan ilimi kuma ya sani yake ba yake fata to za a yi mai linzami da wannan ilimin a wuta ranar alkiyama yace to ni ba zan koya ilimi ba amma kuma ba zan dauki ilimi in kai shi inda zai zama na kaskantar da ilimi ba idan kuma abin bai yi ba za a dauki mataki ne na mulki a hana ni karantarwa to wannan ina da uzuri a gaban Allah Allah ya san hana ni akai ba ni ne na koya ilimi ba to wannan shine daga cikin sababba kamar yadda yawa daga cikin malaman tarihi suke kawowa yana daga cikin sababban da ya haifar da matsala tsakanin gwamnan Bukhara da kuma Imamul Bukhari har abubuwan da suka kasance na mihna da sauransu a tsakanin Imamul Bukhari da shi gwamnan ko sarkin Bukhara wannan bangaren abin da ya shafi rayuwar Imamul Bukhari ke sai abin da ya shafi malamai da Imamul Bukhari yayi karatu a wurin su duk wanda yake da irin wannan yawon neman ilimin da shiga waɗannan biranen na ilimi don ana maganar malamai kowa ya san cewa abu ne wanda yake sananne dole ya zama ya haɗu da malamai masu yawan gaske Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq yana cewa naji Imam al-Bukhari yana cewa katabtu an 1080 nafsan laysa fihim illa sahibu hadith nayi riwayar hadisi daga wurin malamai wanda sun kai mutum 1080 wanda dukkan su wannan 1080 dukkan su malaman hadisi ne banda malaman sauran bangarori na ilimi banda malaman fiqhu malaman lugha malaman sauran fannoni dukkan su malaman hadisi na rubuta hadisi daga wurin malamai 1080 dukkan su kowanne kuma malamin hadisi da haka yana da malamai masu yawan gaske الإمام النووي لو كان دي يزو زي ما قنا أكم معلما إمام البخاري تيه كتوا وهذا باب واسع جدا تيه وانا بابي نيمي فات انقص اندي زائي ما قنا أكم معلما إمام البخاري تيه وانا بابي نيمي فات لا يمكن استقصاؤه بزي إيه يواء إددده أتي عدد معلما إمام البخاري عدد كذامة كذاني ya riwaya a wurin su ba sai yake cewa fa unabbihu ala jama'atin min kulli iqlimin wa balad amma zan yi ishara zuwa ga wasu daga cikin malamai a kowane yanki da kowane gari zan ce gari kaza ma yana da malamai kaza gari kaza yana da malamai kaza haka ya dauka yana bi gari gari kasa kasa da ta ga kasa kaza yayi riwaya a wurin wane da wane da wane a garin Makka ya yi a wurin wane a Madina ya yi a wurin wane a Misra ya yi a wurin wane da wane haka ya ishara akan aksari daga cikin malaman Imamul Bukhari wanda wannan yana nuna fa'in tafiye tafiyen da Imam al-Bukhari yayi da kuma irin yawar riwayoyi da yayi daga wurin malamai daban-daban sai gaba ta gaba shine maganganu da malamai suka yi akan Imam al-Bukhari mutum na farko shine babban malamin Imam al-Bukhari al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad yana cewa ma akhadat quratan Muhammadun Ismail amma Imam Ahmad da aka sheda tana daukan bangarori guda biyu abinda aka fada da kuma wanda ya fada yanzu Imam Ahmad ibn Hanbal ne yake magana sannan kuma abinda yake fada cewa yankin Khurasan gaba dayan shi bai taba fitar da wani mutum irin Imam al-Bukhari ba da aka koda Imam al-Bukhari bai da wata sheda bai da wata shahada sai wannan certificate din daga wurin Imam Ahmad ibn Hanbal to ya ishe shi shahada sannan an rawaito daga malamin shi Muhammad ibn Bashar wanda zamu ji da yawa a cikin sahih ina rawaito haddathana Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar yana cewa lokacin da Imam al-Bukhari ya zo garin Basra kuma Muhammad ibn Bashar an Basra ne da Imam al-Bukhari ya zo Basra sai yake cewa qadima al-yawma sayyidul fuqaha yana fada ma dalibai yana cewa yau shugaban fuqaha na duniya ya zo ya shigo Basra a wani lafazin kuma yana cewa ma qadima ilaina mithlu Muhammad ibn Isma'il babu wani malami da ya taba shigo mana kamar Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari a garin Basra wanda Muhammad ibn Bashar yana daga cikin ayoyi na duniya a ilimin hadisi a wannan zamani amma shine yake ba Imam al-Bukhari irin wannan sheda yana cewa wa ana aftakhiru bihi منذ سنين yana cewa ina alfahari da Imam al-Bukhari tsawon shekaru ina alfahari da shi a matsayin malami wanda yake na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ila yau Imam al-Bukhari wata rana yana bada labari yana cewa mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini yace tunda nake zuwa gaban malamai na ilimi ban taba zuwa wurin malamin da na raina kaina gaba daya ba kaman al-Imam Ali ibn al-Madini ban taba samun kaina a inda na raina kaina a ilimi ba kaman a gaban al-Imam Ali ibn al-Madini haka Imam al-Bukhari yake fada da kanshi wani daga cikin dalibai Ahmad ibn Hanif yace da na je wurin Ali ibn al-Madini sai nake bashi labari nace na ka ji abinda Imam al-Bukhari yake fada akan ka sai Ali ibn al-Madini yake cewa da qaulahu yace da Allah rabu da wannan maganar da yake fada huwa ma ra'a mithla nafsi sai Imam al-Bukhari shi da kanshi bai taba ganin irin shi ba Ali ibn al-Madini yace Imam al-Bukhari shi da kanshi idan shi bai taba ganin irin Bukharin ba mana duk waɗanda ya gani a duniya a cikin malamai to bai ga irin kanshi ba wannan sheda sai daga Ali ibn al-Madini in ana maganar rukuni na ilimin hadisi a duniya akai maganar Imam Ahmad ibn Hanbal akai maganar Ali ibn al-Madini sai wane ne na ukun sa al-Bukhari al-Imam Yahya ibn Ma'in wannan sune rukunnan ilmul hadith wal ilal dukkansu gaba daya dukkansu malamai Imam al-Bukhari ne kuma dukkansu kowa ya sallama ma Imam al-Bukhari kowa ya bashi irin wannan shaida dangane da ilimin shi da kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi al-Imam Amr Umar ko Amr ibn Ali al-Fallah kuma ɗaya daga cikin mashayikhu a'immatul sitta Amr ibn Fallah Amr ibn Ali al-Fallah yana cewa hadithun la ya'rifuhu Muhammad ibn Isma'il fa laysa bihadith yana nuni akan irin fadin ilimin hadisi da Imam al-Bukhari yake da shi yace duk hadisin da aka ce ma Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari bai san shi ba to ba hadisi bane wannan malamai suna faɗin shi a babin nuna faɗin ilimin mutum amma ba wai haƙiƙan zai zama duk abin da bai sani ba ba hadisi bane saboda babu wanda ya game da sani ilimi gabaki ɗaya babu wani mutum wanda ya game da sani ilimin komai a wani babi akwai abin da zai iya kuɓuce mishi amma idan irin waɗannan malaman hadisin suka yi irin wannan magana wannan shahada ce da take nuna faɗin ilimin mutum da zurfin ilimin shi al-imamu Abu Bakar ibn Khuzaima mai littafin sahih sahih ibn Khuzaima wanda ake mai take da imamul a'imma shi kuma ɗalibi ne a wurin imamul Bukhari shi kuma shaidar da yake bayarwa akan imamul Bukhari yana cewa ma tahta adimus sama'i a'lamu bil hadithi min Muhammad ibn Isma'il yace a ƙarƙashin rufin saman nan ta duniya lemar duniyan nan da muke gani in dai a ƙarƙashin rufin sama mutum yake rayuwa to babu wanda ya kai imamul Bukhari sani ilimin hadisi sai dai a wajen rufin sama kake rayuwa amma in dai a rufin sama ne yace to babu wani mutum da ya kai imamul Bukhari sani ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan imamu ibn Khuzaima ne yake ba da wannan shaida wanda ya kai taken imamul a'imma a ilimi sannan imamu Muslim ibn al-Hajjaj wanda shi ma ɗalibin imamul Bukhari ne mawallafin sahihun Muslim wanda shi ma dai inda ka ji an kira hadisi za a ce rawahu al-Bukhari za a ce wa Muslim to imamu Muslim da kanshi yana magana da imamu al-Bukhari yana cewa ashhadu annahu laysa fi dunya mithla ina shaidawa da cewa a duniya gaba ɗaya babu irinka kai kadai ne irinka a duniya lokacin da ya zo mai da wasu sarƙaƙiya na ilalul hadith kanshi ya kulle a kai ya kawo mai waɗannan iskalatin imamul Bukhari ya warware yana gamawa ya ce to na shaida a duniya ba irin sannan al-imamu Abu Isa al-Tirmidhi al-imamu al-Tirmidhi sahibul jami' wanda yake da littafin da shi ma duk in aka kira hadisan manzon Allah za ka ji an ce rawahu al-Tirmidhi to shi ma ɗalibin imamul Bukhari ne yasa za ka ga a cikin jami'ul Tirmidhi da yawa in imamul Tirmidhi ya kawo hadisi ko ya kawo wata mas'ala ko akan wani marwaicin hadisi za ka ji ya ce wa sa'altu Muhammadan na tambayi Muhammad shine imamul Bukhari na tambaye shi sai ya ce kaza ya ce ya inganta ya ce wane bai inganta ba ko kaza da yawa za ka ga maganganin shi a ƙarshen hadisi yana kawowa ya ce sa'altu Muhammadan na tambayi imamul Bukhari to imamul Tirmidhi yana faɗa akan imamul Bukhari yana cewa lam ara a'lama bil ilali wal asanid min Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ban taɓa ganin wani mutum da ya san ilimin illolin hadisi ba da isnadin hadisi ya ce ban taɓa ganin irin imamul Bukhari ba Babu wani mutum wanda ya san wani abu a ilimin hadisi wanda yake da ja da Imam al-Bukhari tun daga zamanin shi har yau kowa ya miƙa wuya ya san cewa wannan shine amirul mu'minin fil hadisi daga Imam al-Bukhari ya samu maganganu na malamai masu yawa wannan maganganun duka ɗan kaɗan ne daga cikin abubuwan da Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo a cikin muqaddimar sharhin Sahihul Bukhari na maganganun manya-manyan malamai akan Al-Imamul Bukhari. Sai abin da ya shafi gaba ta kusa da ƙarshe shine littattafan Imamul Bukhari. Imamul Bukhari yana da littattafai da yawa mafi shahara wanda da an ambace shi Imamul Bukhari shi ake tunawa shine Al-Jami'us Sahih wanda yafi shahara da Sahihul Bukhari shine littafin shi mafi girma mafi daraja mafi shahara wanda ya samu darajar da tunda ake da al-tattafai a duniya ba taba samun wani littafi da ya samu wannan matsayin ba a ce ga wani littafi a wurin al'ummar musulmi daga al-Qur'ani sai shi to Sahihul Bukhari kadai ya samu wannan daraja daka Allah ya sanya a aikin ka ya zama a wannan matakin to wannan kololuwar daraja ce a ce da an ce Qur'ani sai Sahihul Bukhari wani matsayi mutum zai iya samu ya sami irin wannan matakin al-Tabi babu wannan matsayin to littafin sahih shine littafin shi mafi daraja mafi girma sai littafin at-tarikhul kabir wanda ya gabata cewa yayi tarjuma daga sahabbai zuwa zamanin shi duk wani mutum wanda ya taba shiga cikin isnadi na riwayar hadisi ya tattara su yayi tarjumar su yayi tarjumar mutum 40,000 a cikin at-tarikhul kabir daga littafi ne babba wanda an wallafa shi akan a cikin mujalladi guda 11 sannan akwai at-tarikhul awsat sannan kuma akwai at-tarikhul kabir wannan duka littattafan na Imam al-Bukhari ne akan marwayta hadisi at-tarikhul awsat ya maida hankali ne akan mutanen da suke cikin al-qurunul mufaddala zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'i at-tarikhus saghir kuma ya maida hankali ne akan bangaren marwayta a cikin sahabbai kawai التاريخ الكبير كما شامل لي هندك صحابي هرزوا زامني إمام البخاري سنندك سكيل تتفنش أقوي للتافن خلق أفعال العباد سنن أقوي جزء رفع اليدين في الصلاة سنن أقوي جزء القراءة خلف الإمام سنن أقوي للتافن الضعفاء وأن يولى فايواري أكن مرويتا ما تروني تكسكن مرويتا حديثي sannan yana da littafi shahararre daga cikin shahararrun littattafan shi shine littafin al-adabul mufrad wanda shine mahallin majalisin sai gaba ta ƙarshe rasuwar Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya rasu kamar yadda shi ma al-Imam an-Nawawi ya naqalto ittifaqin malamai na tarihi akan wannan cewa ya rasu a lokacin a ranar asabar ranar asabar da daddare ya rasu an haife shi ranar juma'a da rana ya rasu ranar asabar da daddare a shekarar ya zama ranar asabar ne ranar ƙarshe azumin ƙarshe a watan Ramadan to da daddare bayan sallar isha'i ya rasu da haka ya wayi gari an yi jana'izar shi a ranar sallah ranar 1 ga watan Shawwal aka yi jana'izar shi an haife shi can 13 ga watan Shawwal din ya mutu a daya ga wata aka yi jana'izar shi ya mutu ƙarshen Ramadan 29 amma daren daya ga watan Shawwal a wannan daren ya rasu aka yi mai sallah bayan sallar azhar ta wannan ranar ta sallar Idul Fitr aka rufe shi a garin Kartanka wani gari ne wanda yana kusa da garin Samarkand kusa da Samarkand wanda yake Samarkand din mun ce tana kusa da Bukhara tafiya ce ta dan lokaci tsakanin su da garin Bukhara da aka sai aka rufe shi a wannan garin bayan an yi mai jana'iza wanda garin a yanzu ana kiran shi da suna Khaja Abad shine sunan Kartanka din na da a yanzu kuma ake kiran shi da wannan sunan wanda duka wannan yankin kamar yanda ya gabata suna cikin wata ƙasa suna cikin Uzbekistan suna cikin ƙasar Uzbekistan haka wannan shine a takaice rayuwar Imam al-Bukhari muna fata Allah madaukakin sarki ya mai rahama ya gafarta mishi kuma ya sanya abubuwan da ake amfana da shi na ilimi da ya bari a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi haka wannan ita ce muqaddima ta farko muqaddima ta biyu insha Allah ta'ala za a yi magana ne dangane da shi littafin al-adab al-mufrad insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya amfanar da mu da abinda muka ji abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم